نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وما بعد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا جماعه 23 ga watan Shawwal, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da 1434 daidai da 30 ga watan August shekara ta 2013. A ci gaba da karatun littafin Al-Azkar aw Hilyatul Abrar wa Shi'arul Akhyar وتلخيص الدعوات والأذكار المستحبة بالليل والنهار نا الإمام أبي زكريا محي الدين يحيى بن الشرف النووي الدمشقي الله مدعوكين سركي ميسا كياد الخير المسلمين شي سان ايكي قواي زما اكوي قدو مون دزي يبا الديني دومين يربوت شيما ba a san a musulunci ki zama ce ma zaune ba wani gudunmawan da kika iya zuwa ma musulunci da shi su ake a kowane fage daga cikin fagage ki yi ƙoƙarin zuwa ga wani abu ko ya yi ki dangane da al'amarin da ya shafi zikiri al'imamu Nawawi ya yi ƙoƙari sosai wajen shiryar da al'umman annabi akan wannan ibada mai matukar mahimmanci kuma an samu malamai da yawa na musulunci da suka biyo bayan shi sun yi irin wannan aikin nashi da fatan Allah madaukakin sarki mai sakaya da alkhairi. Abin da yasa na kawo wannan mai yiwa ke zaki yake sharhin wannan littafi kamar yanda wasu malaman suka yi, to sai ki kalli janibin da su ba su sharhin ba a lokacin da kika zama malama sosai sai ki sharhin, ko kuma ki fassara littafin zuwa yarurruka iri-iri. Su ake dai a raba aiki jama'a, musulunci ba a son musulmi su tare waje ɗaya. Kamar misali ku ne za ku yi tafiya, kowa ta taho da guzuranta kwai ne kwaya ɗaya, to kar ku yi wauta ku tara kwankwa kwando ɗaya, domin idan aka sako dutse a cikin wannan kwandon dukkanin shi sai fashi. Ina fatan kun gane wannan da kyau. Su ake ku wannan ya nan, wannan ya can, wannan ya nan. Allah madaukakin sarki ya samu dace. A in ba manta ba, malam yana mana bayani dangane da abin da ya shafi ikhlasi. Duk aikin da mutum zai yi ana son wannan aiki a mai kwalliya da ikhlasi. Shi yasa ya ce wa qala al-imam al-haris al-muhasibi, babban malami al-imam al-haris al-muhasibi ya ce shi wannan muhasibi kamar yadda malam as-sam'ani ya ce kila lahu zalika li annahu kana yuhasibu nafsahu, ana ce mashi al-muhasibi ne saboda shi ya kasance yana ma kanshi hisabi. وهو بمن جمع له علم الظاهر والباطن, shine wanda yake ganin ya hada ilimin zahiri da batini. Bayani akan ilimin zahiri da batini, muguwar dabi'a ce daga cikin dabi'un sufai da suke cewa ko wani ilimi na zahiri wanda ga magarin mutane suke akan shi, akwai ilimin batini wanda bayi na musamman suke akan shi. Wannan duk shirme ne ba daidai bane. وقال القشيري مات ببغداد, مالن قشيري يچي wannan almuhasibi ya rasu a garin Bagadaza sanata 3442 hijrana da shekara 243. Allah madaukakin sarki ya gafarta mashi. Yace as-sadiqu huwa alladhi la yubali, mutum mai gaskiya wanda yake da gaskiya wajen biyayyar Allah shine wanda bai damuwa. In kharaja kullu qadarin lahu fi qulubil khalq, shin mutane za su girmama shi ko ba za su girmama shi ba. Min ajali salahi qalbihi, muddin da shi zuciyar shi Allah madaukin sarki ya gyatta mai ita kasance na yin aiki don Allah. Ma'anar wannan shine idan ya zama mutane suna girmama al'umma ta hanyar sa su turuni to shi bai damu ba. Yayi kwalliya irin kwalliyan da mutane suke son su girmama mai ado irin wannan ko bai yi ba, wannan ba shine tunanin shi ba. Idan mutane suna girmama mutum ne sakamakon irin gidan da yake zaune a ciki ko kuma irin dukiya ko wani abu dai na mallaka na al'amuran yau da kullum, a ce wannan shine abin da jama'a suke girmama al'umma da shi, da shi wannan bai dame shi ba. In dai ya iya bin Allah kamar yadda Allah madaukin sarki yake so, to shi alhamdulillahi. Shine sai yake cewa wala yuhibbu tila'in nasi ala masakil dharra min husni amalihi, kuma shi yana yin aiki ba don mutane su gani ba, koda aikin shi zai nauyaya ko menene to baya son kaman kwayan zarra na aikin shi na alkhairi a ce mutane su gani. Kenan ba zai yi aikin kirki ya zo na ce mutane kun ga abu kaza ne nayi, mu muna da kokari muna da kwazo mun yi kaza, ba ruwan shi da wannan. Sannan wala yakrahu an yattali an nas ala sayyi'in min amalihi, in yana da wani mugun hali ko yayi wani abu mummuna bai dawo madan mutane su gani. Kun fahimci wannan da kyau ko? A lokacin da mutum ya zama yana da mugun hali yake boyewa misali, to ai wannan na nuni akan cewa yana da tunanin mutane za su yi mashi abin da Allah bai mai ba. Kenan mutumin da ya boye ma Allah mugun aikin shi bai ke kokarin boye mutane, to wannan yana nuni akan cewa bai ma san Allah ba. Kenan ya fi ganin kiman mutane sama da kiman Allah kenan. Kuna fahimtar wannan? So ake kowane dan adam ya kokarin boye mummunan aiki kar ya bayyana ma Allah shi. Shine idan Allah ya ce ƙarya ba kyau, to kar kai ƙaryan kwata-kwata ballantana ka fara tunanin bari ka kima mutum ƙarya don kar mutum ya ce kai kai kaza, a kalli girman Allah. Sata kake, zagi kake, cin dukiyar haram kake ci, duk wani abu mummuna. To in bai boye ma Allah ba ko ya ke neme yayi, to bai jin tsoron kuma mutane su gani. Ina fatan mun gane wannan da kyau. Wannan kuma ba nuna maki aka yi sai ki dauke da biyan cewa bari in yi mummunan aiki don mutane su gani ba, wannan kuma alama daga cikin alamun bushewar zuciya kenan. Allah ya tsawaka. Wa anhu Zaifa al-Mar'ishi radiyallahu anhu rahimahullah yace al-ikhlas an tastawi af'al al-'abd fi adh-dhahir wal-batin. Abinda yake ce mai ikhlas shine aikin zuci da na bayyane su zama ɗaya ne. Yanda ke kyautata aiki da kyau, to haka ake son zuciyanki ma abin da kyau kudurce yayin wannan aiki ya zama kyakkyawa ne. Misali kin ɗibi dukiya da ki bada saboda Allah, to yanda kika ɗibi dukiyan nan mai kyau cikin son ran kika bada, kai kasance kin yi ne don Allah ba don neman yabon wasu ba. Muna fahimtar wannan. Yanda kike sallah kike kyautata tsayuwa da karatu da ruku'u da komi, to haka niyyanki na zuciyanki ma haka ake so a ganshi mai kyau ne tsakaninki da mahaliccinki. Kuna fahimtar wannan? Ba aiki yayi kyau amma manufan zuci kuma wani abu ne can daban ba. Malai ya ce wa ruwina anil imam al-ustaz abul qasim al-kushairi, ya ce mun ruwaito wannan magana daga babban malami Abul Qasim. A farkon musulunci annabi ya hana yin alkunya da Abul Qasim, saboda shi yake ma alkunya da Abul Qasim. Akwai lokacin da annabi yana tafe sai wani ya kira shi da Abul Qasim, sai ya waiwayo sai ya ce ba da kai nake yi ba. Kin ga wannan kenan kamar ya dan bada manzon Allah kenan. To sai annabi ya ce takannau, ya ce ta sammau bismi, ku sa ma 'ya'yanku sunana amma wala ta kanno bi kunyati, kar ku rika yin alkunya da irin alkunya ta. Wannan doka ce annabi ya bayar. Bayar rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, kun ga wancan illar da ta sa annabi ya faɗi wancan dokan illan ta gushe kenan. To daga lokacin sai aka ɗauki wancan dokar kenan, za a iya sa sunan annabi kuma za a iya sa alkunyan manzon Allah. Allah ya sa mu dace. To shi wannan Abul Qasim Al-Qushairi rahimahullahu ta'ala, Allah madaukin sarki ya ji ganshi ya ce الإخلاص إفراد الحق سبحانه وتعالى في الطاعة في القصد. أنا أفهم متمن ديك الإخلاص شيني قوكارن كريت الله مدوك كين سركي وجنيم الله ديايا دقو من فنزوچيا ينزو منا مكا تتارا وانا مسلا وانا اي كينينا دعا ليچيچي من فنزو مو shine mun zo ne saboda Allah don mu koyi addinin Allah. To abinda Allah madaukin sarki yake so. Amma misali mun tattara anan duk in an tashi ana bada 500 na cefani. To sai kika zo domin ai marmaza tashi ki an sa 500 din. To kin ga kin zo kin yi aikin da'a. Amma menene manufan? Shine an san 500. Kin ga baki da kyakkyawan kasu. Mun gane wannan da kyau ko? Amma shi mutumin da yake da kasdi mai kyau shine zaki zo ki aikin da'a kuma ke kin zo don Allah ne. In rabo ya kawo kanki zaki karba, in ma bai kawo kanki ba dama ba din shi kika zo ba. Kuna fahimtar wannan da kyau ko? Shine mutumin da yake da kyakkyawan manufa. Allah ya sa mu dace. Kun san duk wannan shimfiɗa da sharan fage da mala yake mana, wai so yake kai mu ne karatun littafin nan da zamu na al-azkar, tunda har yanzu ba fara magana azkar din ba. Ya kasance kina yi ne don Allah. Karki wahala, ki wahalar da kudinki, ki karatu ba dare ba rana, a waye gari a ce duk wannan abun da kika yi kuma Allah madaukin sarki bai karba ba domin ba dan shi kika yi ba. Wannan shine asalin amilatun nasiba. Allah ya sauwaka. Shine sai yace wa huwa an yurida bi ta'atihi at-taqarrub ila Allah ta'ala duna shay'in akhar. Shine aikin da bawa zai, to mutum ya nufi neman kusanci zuwa ga Allah madaukin sarki kadai banda wani abu. Kenan wajen yin zaki don Allah ne, wajen barin zaki bari don Allah ne. Mun gane wannan da kyau ko? Shine sai yake cewa man tasanna ali makhluqin aw iktisabin mahmada inda nas aw mahabbat madahin min al khalqi aw ma'ana min al ma'ani suwa taqarrub ila Allah ta'ala. Ba a san ki aiki ko wani irin aiki ne don wani abokin halitta. Yanzu in zaki sallan tahajjudi, in zaki azumin sitti shawwal, don wa kika yi dan Allah? A'a, kin yi ne saboda dokan ta baci da mijinki ya sa miki, ko iyayenki, ko kin ga kawaye suna yi, to ke ma bari ki marmaza. To in don wannan kika yi, to kin yi aikin banza. Kin yi li makhluqin, ana yi dan Allah ne. A wakti sabin mahamada, ko ku kin yi aiki dan ki samu yabo inda nasi a wajen mutane, ana sa niqabi, sai kika yi marmaza kika sa niqabi saboda a taya banki a ce ka ustazi yana na kokarin sa hijabi da niqabi da safa don wannan kika yi, kin nemi yabon mutane, kin yi aikin banza. Aw muhabbatan madahin, ko kuma kin yi domin ki so yabon da ake ma masu irin wannan shigan, ke ma ki sa'a a yabe ki kamar yadda ake yabon su min al khalqi, daga cikin mutane da suke yabon irin waɗannan mutane. Aw bi ma'ana min al ma'ani wa taqarrub ila Allah ta'ala, kai ko da wani irin ma'ana kika yi aiki, in dai ba dan neman kusancin Allah kika yi ba, to kin tadi kawai. Ina fatan kun gane wannan da kyau. So ake duk abin da zaki kawai ki Allah kika nafa da wannan abu. Dan adam bai da hannu a ciki kwata kwata. Muna fahimtar wannan da kyau ko? Yanzu misali da ce muna da al'adar aje kofi da ruwa a nan, in an dan yi karatu a dan zuba a sha, a ce ke ke kawowa, sai kika rika kawowa saboda tunanin a yabe ki, kin ga wannan aikin da kike, kin yi aikin banza. in kuma ana nan wata rana sai muka bata miki rai sai kika bari domin bacin ran da muka yi miki to shi ma nan kin shiga uku shine karatun da muka yi a baya kin yi don wani kin bari don wani Allah to duk kin fada cikin musiba ana son duk abin da zaki ne don wa don Allah ka dai kuna fahimtar wannan da kyau ko shi yasa kowa ya tsaya nazarin wai abin da yake don wa yake yi in don Allah kike yi ki ci gaba in ba don Allah kike yi ba ko to ba bari zaki yi ba dan in kin bari kin yi shirka haka mun karanta ku zaki yaki wannan aikin da kike ne ba don Allah ba ki mai da shi don Allah wa qala sayyid al jalil abu muhammad sahal ibn abdullah at-tustari babban malami at-tustari yace shi al-tustari din nan malai ce nisbatun ila tustar ana danganta shi zuwa ga wani gari ne mai suna tustar al-madinatu al-ma'rufa sannan nan gari ne wa hiya min quri ahwad yana garin qur al-ahwar min Wistan wani gari ne a Wistan ɗaya daga cikin garuruwa da suka balle a United Soviet ya kulu lahannas shashtar mutane sukan ce maganin shashtar wa huwa abdullah ibn yusuf ibn abdullah sakanal basara wannan malami ya taba zama a garin basara sahibul karamat mutum ne wanda yake da karamomi sahib zannun al-misri al-majirin zannun al-misri ne tuwafiya sanata 38 wa 200 ya rasu hijira na shekara 283 Allah ya gafarta mashi shi wannan malami ya ce nazar al-akhyas fi tafsir al-ikhlas manyan malamai masu zurfin tunani da hangen nesa sun yi bincike don gane da haƙiƙanin fassarar ikhlasi falan majidu ghayra haza ba wani fassara da suka yi mai ikhlasi wanda ba wannan ba shine an takuna harakatahu idan mutum na motsa jikin shi ma'ana sallah yake ko tafiya ko wani aiki na alkhairi wa sukunuhu da zaman da zai gim tunanin zuci da abin da zuciya ke ƙarfafawa fi sirrihi wa alaniyatihi shin a bayyane yake wannan ko kuwa a ɓoye yake yi to wannan aiki na shi zama lillahi ta'ala ya fuskanci Allah madaukin sarki ne da shi wala yumazijuhu nafsun wala hawa wala dunyan duk abin da mutum zai yi daga cikin al'amuran addini to kar ya sake zuciya ta ɗarzaza cewa in aka yi wannan abin zai samu kwanciyar hankali da farin rai sannan kada son zuciya kowane iri ne ya shiga cikin wannan aikin ko kuma neman yabo da duk abin da duniya take ɗarkasuwa da shi wanda ɗan adam yake samun jin daɗi da kwanciyar hankali a kan shi ina fatan kun gane wannan da kyau so ake duk abin da zaki ya kasance Allah kawai kika nufa zaki aikin addini to amma kuma kina neman yabo kina neman tara ɗalibai kina neman bakanta ma wasu rai da bata musu ba aikin addini ba kenan kin yi ne don wani abu yanzu wannan aikin da kike ba sunan shi aikin addini ba sunan shi shirka ke kuma sunan ki mushrika ina fatan kun gane wannan da kyau so ake duk aikin da mutum zai yi ko to ya fuskanci Allah da wannan aikin ka dai Allah ya sa mu dace waruwina anil ustaz abi ali ad-daqaq radiyallahu anhu qala al-ikhlas at-tawaqqi ala mulahazat al-khalq aka ce abin da yake ce mai ikhlasi shine mutum ya taka tsantsan ga duk abin da zai yi ko me zai yi to ya kokare wajen lura da abin da Allah madaukin sarki yake nufi wasidik gaskiya kuwa at-tanqi ala mutawa'atin nafs mutumin da yake da gaskiya wajen aiki shine wanda yake taka tsantsan bai ma zuciyar shi biyayya kan abin da take so ko take ki ku tsaya ku kallon waɗannan maganganun da malaman nan suke faɗi ikhlasi shine lura da abin da Allah yake so a bayyane da kuma a ɓoye Mai gaskiya shi ne wanda yake taka tsantsan da ba zai ma zuciyar shi biyayya kan abin da take so ba. Kuna fahimtar wannan da kyau ko? Zuciya za ta so yin abu domin ƙayatar da wasu ko wani ko ita kanta. To in kike wannan aikin koda da sunan Allah kika yi, Allah madaukin sarki ba zai karba ba. Fal mukhlis, mutumin da yake aiki da ikhlasi, la riyalahu, shine wanda yake aiki wanda babu riya kwata-kwata a cikin aikin shi. Wasadiqu, shi ko mai gaskiya wajen aiki, shine wanda yake yin aikin da la ijaba lahu, zai aikin saboda Allah ne kuma bai jin shi isa shi ne ko yana da wani matsayi ko wani ɗaukaka ko shi din shi ne, to wannan shi ne mai gaskiya wajen aiki. Kuna fahimtar wannan? Amma mutum zai yi abu da nuna isa da jiji da kai, wannan bai daga cikin wanda suke yin aiki da gaskiya. Wa an zunnun almisri, mala ya ce zunnun almisri rahimahullahu kala, Allah ya ji kanshi ya ce talatun min alamatil ikhlas, abu uku suna daga cikin alamomin ikhlas: istiwa'ul madahi wa zammu min al'amma, mutum ya kasance shin mutanen gari sun yabe shi ko mutanen gari sun soke shi, duk ɗaya ne a wajen shi, yabo da suka bai damun shi. Aikin da yake don wa yake yi? Don Allah yake yi. Shin mutane aikin yi masu daɗi sun yaba, wannan bai dame shi ba? Shin abin bai masu daɗi ba sun soka, wannan bai dame shi ba? Shi yasa yana daga cikin alamun masu aiki da riya shine masu kokarin bin mutane, suna kokarin gamsar da su. Ku kalla fa, mu mutanen kirki ne, mu kaza ne, duk aikin nan riya ne. Duk mutumin da ke kokarin gamsar da wani akan abin da yake, ba Allah yake ma ba. So ake aikin da kake ya zama Allah kawai kake gamsarwa. In Allah ya gamsu da aikinki, Allah kada kowa ya gamsu da aikinki. In Allah bai gamsu da aikinki ba, to matsala ya faru. Shi yasa ina son mafi yawancin ku kukan dan yi nasiha ko karantarwa ko abin da ya kama da haka, ku daina sauraron suka da yabon mutane. Wai za ba ta yi malam, mutane suna so to kanka za su ta yi mana, ba su da aikin yi ne. Kun fahimci wannan da kyau ko? Su ta yi kila ayyukansu na ibada da suka yi masu yawa ne sun rasa wajen ajiya ne, to mu muna da shi. Kuna fahimtar wannan? In suka je suna surutu akan abin da babu ruwansu, to suna bari ne da irin ayyukan alherin da suka yi. Ba ka iya hana ɗan adam magana ga abin da yake son ya faɗa, zai ta faɗa a bisa son zuciyar shi. To amma in mutum yana yin abu wai a gagan, to shi ma ba dan Allah yake yi ba. In yana yin abu ai a sokan, shi ma ba dan Allah yake yi ba. Yabo da suka gaba ɗaya, ba a yin aiki don su. Duk wanda ya aiki don su, wannan yana nuni akan ba dan Allah yake yi ba. Bari in sa hijabin nan, domin akwai wasu mutane da suke zama a kofar gidanmu, ba ta son masu hijabi ya rika ba ƴan banza haushi, ba dan Allah kike yi ba. Kina yi don waye? Don ki ba da haushi ne. Ranar kiyama kin shiga uku, wannan hijabin in kike wasa ya zama sanadiyan shigan ki wuta. Ah, to alagawa ta malam, abin kuma haka ne, barin koma ta gyale na, daina yin aiki kuma don wasu shirka ne. To zai ga ki, bari in sa hijabi saboda Allah kawai. Sukan mai suka, wannan shi ta juyo. Yabon mai yabo, wannan shi ta juyo. Kina yi don wane ne? Don Allah kadai. Kuna fahimtar wannan da kyau ko? Duk wacce ta zama wannan shi ne ɗabi'unta ko? Za ta zauna lafiya duniya da lahira. A duniya Allah zai rufa mata asiri, Allah zai ɗaukaka darajarta, Allah zai martaba ta. Kuna fahimtar wannan da kyau ko? Kuma wallahi a lahira Allah madaukin sarki zai sa ta daga cikin nadama gare shi. Saboda Allah yana son masu ikhlasi. Shine istiwa'ul madah, yabo wa zam da suka min al'amma, daga gamagarin mutane, wannan bai dame shi ba. Dama jama'a barku ci. In kuna son ku fahimci suwa ne ne a shari'a ke ce magamagari, su ne masu magana a kan wasu. Duk mutumin da ya zama khas ne min al-khawasil umma, na musamman ne, wallahi bai damuwa wance ta ce, wance ta yi, wane ya ce, wane ya yi, ba ruwansu da jama'a. Amma ke gidanku ya zama nan ne dandalin kunji-kunji, to ku ne ammatul ammawa, gamagarin mutane kenan. In kika je gidan manyan mutane ba sa gulma, saboda kowa na da abin yi. Amma ki je gidan talakawa, nan za ki ji duk wani gunsu gulu, na garin nan ana ke yin shi, ai wance bata iya ba, ai wance bata kyauta ba, ai kaza ai kaza. To sai ke lissafa zagin da kike mawana ko wanci, kina ganin azumin watan Ramadan ki da sittin Shawwal din ki zai iya biya? To in ba zai biya ba, to za a hada da ashan da tahajjud din ki duk sai hada a biya. In bai biya ba, to kila ba maki kin yi dace da tsayawa daren Lailatul Qadri, to sai a hada da shi. In wannan bai yi ba, sai a duba ibadan ki na watannin baya baki ɗaya kafin Ramadan, sai a kiba sai a biya da shi. Ina fatan mun gane wannan da kyau. Allah madaukakin sarki ya sa mu dace. Malam sai ya ce wani siyan ru'yatul a'mal fil a'mal. Abin da yake nufi da annasiyan shine mutum ya daina ganin kiman aikin da yayi, ballantana aikin ya jashi dan ya bata. Ina fatan mun gane wannan da kyau. Duk aikin da kika yi kake dauke shi a matsayin wani aikin bajinta ne. Kawai ki gode ma Allah da Allah ya sa ma kika yi aikin. Akwai irin ki da yawa wanda sun fi ki kokari da kwazo, yanzu haka suna can kwanciya a asibiti ba su ma da damar zuwa su yi aikin, amma ke Allah ya rufa maki asiri kika yi, kina nan da lafiyanki. To amma wata zai ta rika nuna mu ne muka yi kaza, mu ne kaza, mu ne kaza, duk a haka sai mutum ya kasance yana ta wahala a iska, kuma Allah ya ta kuntata mashi, Allah ya kiyaye. Sai ya ce waqtida'u thawabil amal fil akhirah, sannan mutum ya rika sawa a ran shi aikin da yake yi shi so yake Allah ya bashi ladan aikin a lahira. Ba neman yake a biya shi a duniya ba, shine ta hanyar yaban mutane ko mutane su gani. Wai jama'a dan mutane sun gani sun yaba ni, wallahi alazim aikin da zaki yi a yaba maki ko a lokaci da wani in ya ga wannan aikin kuma zagi zai ko mai aiki dan mutane su gani ba fasa kare kamar shi, domin zai iya mutane su gani su yaba, kuma zai iya wa su gani ba su yaba ba. To kun ga kenan wannan ya zama shirme. Ya kamata kowa ya kasance abin da zai yi don waye, don Allah. Yanzu kina karatun Alkur'ani don Allah, a duk duniya ba wanda ya ce ba ki haushi ki daina, ba kuma wanda ya ce ka amma muryar nan nake yana burge mu ki yi don wannan. Dama asali don wa kike yi, wallahi ba ki ci gaba da yi. Amma in kina aikin alheri sai kika bari dan faruwan wani abu, dama tun asali ba Allah kike bi ba, wallahi wani Allah kike ma tun asali. Farin ciki da bakin ciki bai canza mutum daga abin da yake a kan shi. Allah madaukakin sarki ya sa mu dace. Malam yace warwina anil kushairi rahimahullahu ta'ala qala, malam yace murwaito daga kushairi Allah ya kara mashi yarda, yace aqallu sidiki istiwa'u sirri wal alaniya, mafi karancin gaskiya a ce wane yana aiki da gaskiya, yana bin Allah da gaskiya, da Allah ke yaban sahabai ke cewa ula'ika humus siddiqun misali. To ula'ika humus sadiquna shine mutum ya kasance abin da ya boye a zuci da abin da ya bayyana karara, duk wannan Allah ne a cikin shi. To wannan shine mutumin da ya fara taka matakin yana aiki da gaskiya. Wa an sahal al tustari la yashimu ra'ihata sidiki, mutum bai shinshinan kanshin gaskiya, da hana nafsahu aw ghayrahu, wanda yake ha'intan kanshi ko wani shi, shine ki rika yin abin da ke cutar da ke shine ta hanyar riya, ko ki rika fusata wani ki kina ha'intan al'umma ta hanyar zara su su fada ma aikin da yake ba na Allah bane. Ina fatan mun gane wannan da kyau. Yanzu misali an zo karatu nan, sai na zazzagi malaman nan ce ba ta da kirki kaza kaza ne mata fada, sai ta fushi ta ce ba zan kara zuwa makarantar ba. Wannan ya wannan dama jiya da shekaran jiya da ta zo, dama ba dan Allah take zuwa ba, haka ne dan wani abu ne tana nan. Wannan da na bakanta ma wannan kawata ce a shi, ita ma sai ce to cin da an bakanta ma kawata to ni ma ba dan kara zuwa ba. To dama a shi ba Allah take bauta ma ba, waye ubangijinta kawata, kawar ne ubangijiyarta. Shi za ka ce la ta'ata li makhluqin fi ma'asiyatil khaliq, yanzu zuwa nan biyayyen Allah ne, ta waye ga zuwa kuma saba ma Allah ne, dan Allah yana so. To sai kike biye ma abokin halitta wajen a saba ma Allah mahalici, kuna yana dama ke ba baki da ikhlasi ko baki da gaskiyan biyayya ga Allah. Allah ya kiyaye. shi sa kowa zai tsaya kalli kanshi. Ni na yi farin ciki da malamin gabatar mana da wannan babin kafin mu shiga doron karatun da muke yi. Wa qawaluhum fi hadha ghayr munhasira, malamin ce zantuntukan da malamai suka yi akan wannan matsala zantuntuka ne waɗanda ba za a yi kididdige su ba. Wa fi ma ashartu ilayhi kifaya liman wuthiqa, malamin ya ce cikin abin da muka yi mutane ishara na waɗannan bayanai akan ikhlasi kamar an gamsar da al'umma ga wanda Allah madaukin sarki ya magamdakatar, duk wanda Allah ya zaɓa ya mai gamdakatar, to cikin bayanan da aka yi ya kamata ya gamsu ya ɗauka aikin da zai don Allah zai kawai. Ba za ki aiki don wani ba, ba za ki yin aiki don wani ba, don wa za ki? Don Allah. Yin aiki don mutane riya ne, barin aiki don mutane shirka ne. Mecece mafita? Ki yaƙi zuciyanki ki aiki saboda Allah kawai. Ina fatan mun gane wannan da kyau. Allah madaukin sarki ka sa mu dace. Faslun, malai ci ga wani fasli. Ilm annahu yanbaghi liman balaghahu shay'un fi fada'il al'amal, malai ce ya kamata ga duk mutumin da aka zo mai da bayani cewa abu kaza na da falala ko da mustahabbi ne an yi amila bihi, to lalle mutum ya aiki da wannan abu walo marratan wahida ko da so ɗaya ne. Li yakuna min ahlihi, domin a ranar kiyama a tada ke cikin masu wannan aikin. Misali kamar annabi da ya zo ya bayani akan salatul tasbih sai ce zaman kai kullun kai, in kullun ba zai samu ba to yi kokari kai a duk mako, in bai samu a duk mako ba yi kokari kai a duk wata, in bai samu a duk wata ba yi kokari a shekara kai. Karshe annabi ya ce kai ko so ɗaya dai a rayuwanka ka tabbata ka taɓa yi dai. Ina fatan mun gane wannan da kyau. To abin da ya kamata kenan, duk wani abin da kika ji na alkhairi in ba za ki yi kullun kullun ba to ko so ɗaya ki kokari ki yi shi. Sai ce wala yanbaghi lahu an yatrukuhu mutlaqan, bai kamata mutum ya bar aikin alheri baki ɗaya ba. Bal ya'ti bima tayassara minhu, aikin alkhairi da ake magana a kai yi kokari abin da ya sauka gwargwado ki kokarin yin shi. Likaulin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, saboda maganan annabi fi hadithin muttafaqun ala sihhatihi, a cikin hadithin da al-Imam al-Bukhari suka ruwaito shi, annabi ce idza amartukum bi shay'in, duk sanda na umarce ku nace ku yi wani abu, fa'atu minhu mastata'tum, to ku aikata wannan abun gwargwadon dama da iko da Allah madaukin sarki ya hore muku. Wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi a lamba na 7288, Muslim ya fitar da hadisin a lamba na 1337, Tirmidhi a lamba na 2681, Nasa'i a juz'i na 5 shafi na 110, Ibn Majah a lamba na 2. Duk sanda kika ji wani aikin alheri yi kokari ki shi gwargwadon dama da iko da zarafi da Allah madaukin sarki ya baki. Allah ya sa mu dace. Faslun, malai ce ga wani fasli. Qala al-ulama min al-muhaddisin, al-Imam an-Nawawi ya ce malamai daga cikin malaman hadisi wal fuqaha da malaman fiqh wa ghayruhum da sauran malamai suka ce yajuzu wa yustahabbu al-amala fil fada'ili wat targhib wat tarhib, anso mutum yi aiki daga ababen da aka yi bayanin falalansu ko kwaɗaitarwa ko tsoratarwa bil hadisi da'if, da hadisi da'ifi malam ya kun mawdu'an, muddin dai ba hadisin ƙarya ba ne. Bari ku ji, wai idan hadisi ya zo da bayani sai ga wannan abin da yake bayanin a kai mustahabbi ne, sai kuma hadisi ya zama da'ifi ne. Ko hadisi ya zo yana kwaɗaitarwa a yi wani abu, da aka binciki hadisin sai ga ai wannan hadisi da'ifi ne. Ko hadisi na tsoratarwa akan wani abu, da aka bincika sai a ga wannan hadisi da'ifi ne, sai suka ce malamai sun ce ya halatta a yi amfani da wannan hadisin a aiki da shi. Kuna fahimtar wannan da kyau ko? A takaice, ba a yin aiki da hadisi da'ifi. Wannan maganar kuskure ne kai tsaye, tare da cewa kamar yadda al-Imam an-Nawawi ya faɗi malamai da yawa sun fada amma kuskure ne, domin za ku ji a aikace ya zo ya murkushe magana. Amma ga wata ƴar zance a ƙasa wanda malam ya zantar da mu, da ya kawo wannan magana baki ɗaya sai ce ma'anar wannan hadisi maudu'i shine shadidu da'af, hadisin da yake da rauni matsananci. Fala yajuzu al-amal bi khabarin man farada min kazzabin, yake cewa ba aiki da hadisin da makaryaci kadai ya ruwaito shi, wa muttahamin bi kadhibin, da wanda yake tuhuman shi da ƙarya, wa man fahusha galafuhu, da wanda kuskuren shi ya yawa. Faqad naqala al-ala'iyyu, malai ce al-imam al-ala'iyyu ya ɗauko bayani al-ittifaqu alayhi, cewa duk malamai sun hada kan wannan bayani, cewa wa fi salatin nafli min al-majmu'i ma yaktadi zalika wa bihi sarraha as-subki, yake cewa sallan nafil firida za a zo ai bayani a ce yana da kyau ayi kaza ayi kaza, sai aka bincika wannan hadisi ne da ifi yazo da shi, to yace za a iya amfani da wannan. Yace aje a duba al-majmu' ya zo da bayani dalla dalla akan haka, haka subki ya fito fili ya fadi, amma wannan kuskure ne. Mala yace wa baqalil amal bi dha'if sharfani, yace kenan in an fahimci wannan, in mutun zai yi aiki da hadisi da ifi, to dole ya kiyaye sharuɗa biyu, zakarahuma ibnu abdussalam wa ibnu daqiqin al-aid, al-imam abdussalam da ibnu daqiqin al-aid su suke wannan bayani, an yakuna lahu aslun shahidun lizalika, shi aikin da zaki ya kasance akwai wani hadisi da ya zo da shi tabbatacce. Kun gano wannan da kyau ko? To tambaya anan don Allah, in dama hadisan guda biyu ne, ɗaya da ifi ɗaya sahihi, to sai ki aje sahihi ki aiki da da'ifi? Eh, kuɗi ne aka kawo aka ce dole 1000 zaki aisa, amma 1000 liman ne zai bayar, ko ki ansa 1000 a hannun liman ko ki ansa a hannun ɓarawo, don Allah cikin biwon ne ne aka ce ki karɓa, za ki karɓa cikin kwanciyar hankali. Akwai yiwuwar kin ansa hannun ɓarawo an biyo shi an kama shi, ina 1000 da ka sata, ya ce ina hannun wa? Kin ga ya ja miki ɗauke ɗauke kenan, za ce kin zama ɓarawo ne yan zaune. In dama yana da wanda yake shahidi ne gare shi, to dama meye amfanin a ce za a aike da hadisi da hadisi? Mun gano wannan da kyau ko? Kam darajihi fi umumihi, kama hadisin da ya shige cikin wancan barkuci, asalin fa maganan da suke ba suna magana hadisi da ifi da muka sani bane, hadisi ne wanda ake ce masa hasanun li ghairihi, shine da'ifun li zatihi, hadisi ne wanda suka zo in an hada su waje daya za su iya zama hasan kyawawa ne in hada su da yan uwansu, to shine abin da suke nufi. Amma da yawan malamai sai su ce wai ai ana aiki da hadisi da ifi, in ka samu jahili daga cikin su sai su ce ai hadisi da ifi ai yafi maganan ka da maganar malamin ka, ƙarya ne. Shi hadisi da ifi aiki da shi to yana bada lasisin shiga wuta ne, saboda ƙarya ne yake ma annabi, Allah ya sa mu dace. Aw qa'idatun kulliyatin, ko kuma zai shiga cikin wata ka'ida ta malaman usulu. Wala yu'manu bihi fi ghairi zalika, malai yace in ba a nan ba to ba aiki da hadisi da ifi. Wa Allah ya ataqidu inda al-amal bihi subutahu, in kuma kika dauki hadisi da ifi zaki aiki da shi to gajan kunni, karki sake kina aiki da wannan hadisi da ifi ki yadda cewa ya inganta daga annabi, ki dauka kina yin kanta fi ne masomin asara. Mun gano wannan ne kyau ko? Bal ya taqidu lihtiyat, amma sai kike to mai yiwa in aka aiki da shi a dace, ma'ana kina yin aiki da mai yiwa, Allah ya raba mu da aiki da mai yiwa. Malai yace wa ammal ahkam, dangane da hukunce hukunce kal halal wal haram, ga abin da zai ce kaza halal ne ko kaza haram ne, wal bai'i ko siye da saidawa, wan nikah ko al'amuran aure, wat talaq ko saki, wa ghairi zalika da makamantan wannan, fala yu'malu fiha illa bil hadith as-sahih aw al hasan, ba aiki da hadisi da ifi sai sahih ko hasan. A kun gano wannan da kyau ko? Ma'ana duk wani harka na addini to ba a yi sai da wanda ya inganta, amma harka na shirme to za a iya da komai kenan. Kuna fahimtar wannan da kyau ko? Wancan maganar kuskure ce. Malai ce illa an yakuna fi ihtila'in fi shay'in min zalika, sai ga wasu abubuwa da za a dan kakkamo su, dan jajjona su da wannan, to za a iya kafa hujja su ga ce da hadisi da ifi. Malam yace kama idza warada hadithun da'ifun bi karahiyati ba'd al-buyu'i aw al-ankiha, misali ana nan sai aka ga wani kasuwanci da mutane suke yi, sai aka ce babu wani hadisi da ya zo ingantacce da ya bayani kanshi, sai dai ga wani hadisi da isi ya ce wannan kasuwanci babu kyau, ko kuma wani salon aure da mutane suke yi babu wani jawabi a Qur'ani ko hadisi da ya magana kan wannan, amma ga wani hadisi da isi ya hana. Malai ce fa innal mustahab an yatanazzaha anhu, abinda ake so mutane su nisanci wannan abun, walakin la yajibu, amma ko ba lalle bane su nisance shi. To kun ga kenan al'amarin ya zama babu tabbas, a musulunci yi ne ko bari. Ina fatan mun gane wannan da kyau. Malai ce wa inna ma zakartu hadha al-fasl li annahu yaji'u fi hadha al-kitab, malai ce ya ka wannan fasali ne saboda ya fadakar, saboda lalle zai zuwa cikin wannan littafi ahadithun anassu ala sihhatiha, yace zai kawo su hadisan da zai bayani akan ingancin su, aw husniha, ko yace hadisi ne kyawawa, aw da'afuha, ko yace bayani akan raunin su, aw askutu anha, ko kuma in yi shiru li zuhuli an zalika aw ghairihi, yace li zuhulin, saboda hankali na ya dauko akan su, ko wani dalili daga cikin dalilan da zai sa in yi shiru ban yi magana akan inganci ko rashin ingancin hadisan ba. To in ma dai koma menene, to ku dauki hadisin ku sa su akan wannan kaida. Kun ji abinda malai yake son ya ce, fa aradtu an tatakarrara hadhihi alqa'ida inda mutali hadha alkitab, malai yace ku rika lura ba daya ba ba biyu ba sosai, kuna maimaita waɗannan bayanan da na kawo a wannan fasli a duk lokacin da aka zo ana karatun wannan littafin. Ba don komai ba sai dan dama littafin nan, kamar yadda muka ambata tun can can baya, a cikin littafin akwai hadisan da ba su inganta ba. To nawawi abin da yake son ya ce, idan abin da ya kawo na hadisi bai inganta ba, aka duba aka ga abu ne wanda yake mustahabi ko tsoratarwa ko kwadaitarwa, a yi aiki da shi kawai. Amma in ba haka ba, in ya shafa halal ko haram ko hukunci hukuncin ibada ko aqida aure ko kasuwanci ko saki, ya ce kakku ya yi da hadisi da isi, Allah shiryar da faslun. Malai ce ga wani fasli, ilam annahu kama yustahabbu dhikru yustahabbu al-julus fi hilqi ahlihi, malai yace kaman yanda ake son mutun ya zama mai yawan ambaton Allah ne, to haka ake son shi da ya zama mai yawan zama inda ake ambaton Allah. Yanzu nan zaman da muka yi majlisul dhikri ne, ko da ke ba daliba bane daga cikin daliban wannan makarantan, to ana son ki riga zuwa abin da malai yake sai ya ce kenan, sai ki riƙa zuwa kina zama kina fa'idantuwa. Shin wannan littafin za ki iya karanta shi ba wasali? Ba za ki iya ba, ba cewa za ki to shin da ban iya kato ba wasali ni ba zan zuba, a'a ana son ki riƙa zuwa saboda alherin da ke sauka a irin wannan wajen. Ƙarshen ta alherin da kike ci a gidanku kuke sha da sutura da zaman lafiya da kwanciyar hankali, Allah yana ba ku ne sakamakon zuwan da ƴarku take irin wannan majalisin. Tukuicin wannan ne gidan yake ƙara samun haske da ɗaukaka, ba abin da Allah zai yi. Allah ya sa mu dace. Wa qad tazaharat al-adilla ala zalika, malai yace dalilai masu yawa sun zo akan haka. Wa satarudu fi mawdi'iha in sha Allah ta'ala, malai yace wa satarudu, za a kwararo waɗannan dalilai fi mawadi'iha, a inda ya kamata a kawo su in sha Allah ta'ala. ويكفي في ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال, amma dai anan zai isa gamsar da mutane hadisin Abdullah dan Umar, Allah ya kara masa yarda, قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم, annabi yace idza marartum bi riyadil jannati fartau, duk lokacin da kuka zo wuce dausayin aljanna to ku tsaya ku yi kiwo. Qalu wa ma riyadul jannati ya rasul Allah, sabai suka ce ina ne kuma dausayin aljanna ya manzon Allah, qala annabi yace hilqul zikr, halqa inda ake ambaton Allah. Fa inna Allah ta'ala, fa inna lillahi ta'ala sayyaratin min al mala'ika, saboda Allah madaukin sarki yana da wasu mala'iku da suke yawo suke nema suke duddubawa dama da hagu ya talibuna hilakar zikiri suna neman irin wannan gayyen da aka tara aka kewaye ana ambatan Allah fa'iza atau alaihim haffu bihim in sun zo suka samu irin waɗannan mutane sai waɗannan malaku sai su kewaye su kamar yadda muka karanta a ɗaya daga cikin ruwayoyin wannan hadisin wannan zai taka wannan hassi sun rufa ta har zuwa saman duniya wannan alherin baki so wannan alherin baki so ya kai gidanku kuna fahimtar wannan da kyau ko shi yasa malam ya ce ana son zama a hilaku zikir a irin wannan dandali na zikiri Allah ya sa mu dace Abu Nu'aymin ya kawo wannan a cikin littafin Hilyatul Awliya a mujalladi na 6 a lamba hadisi na 354 malam ya ce wa ruwila fi sahihi muslim mun ruwaito cikin sahihu muslim an mu'awiyata radiyallahu anhu annahu qala mu'awiya yace kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ala halaqatin min ashabihi annabi ne ya fito ya je samu wasu mutane sun taru cikin sahabban shi sun kewaye fa qala sai ya ce ma ajlasakum kuku bayan Allah me ya zauna da ku a wannan waje haka qalu suka ce jalasna nazkuru Allah ta'ala mun zauna ne muna ambatan Allah wana hamaduhu muna gode ma Allah ala ma hadana lil islam akan shiryar da mu da yi akan musulunci wa manna bihi alaina da wannan irin baiwa da Allah madaukin sarki ya mana qala sai ce Allah ma ajlasakum illa zaka ina gama ku da Allah ba abin da ya zauna da ku a wannan waje sai wannan qalu wallahi ma ajlasna illa zaka suka ce wallahi manzon Allah kaga wannan abin shi kawai ya zauna da mu qala sai annabi ya ce amma inni lam astahlifkum tuhumatan lakum yace wannan maganan ba na yi ta akan ku domin ina tuhuman zaman da kuka yi bane walakinahu atani jibrilu yace yanzu nan malaika jibril ya zo wajena cewa annallaha ta'ala yubahi bikumul malaika Allah yana alfahari da ku a gaban malaiku cewa ga bayina ta kun san duk wani aikin alheri da muka yi sai Allah ya kira malaiku yi mana iya alfahari dama ba ku kuka ce ataj alu fiha man yusudu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika kaza kaza to gashin suna tasbihi katun qur'ani suke katun hadisi suke din Allah suke sai Allah ya alfahari da mu ke ba ke so Allah ya riga alfahari da ke kuma yana daga cikin kin gode ma ni'iman da Allah ya miki na musulunci shine ki zo ki addini yayi yana daga cikin baki fahimci wannan ba shine ki je ki ta shirmi ina fata mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya sa mu dace wannan hadisi al-Imam Muslim ne ya ruwaito shi a lamba hadisi na 2701 Tirmidhi a lamba na 3376 al-Imam an-Nasa'i a juz'i na 8 shafi na 249 kun ga yanzu tattaro nan da muka yi ko to yana daga cikin gode ma ni'imar Allah da ya mana akan musulunci domin da yawa akwai waɗanda sun musulunta amma su je su sa littafi ma su koyi yadda Allah yake son a bauta mashi wannan bai dame su ba Allah madaukin sarki ya kiyaye warawina fi sahihi muslim aidan an abi sa'id al-khudri wa abi hurairata radiyallahu anhuma annahuma shahida ala rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annahu qala sun shaida cewa annabi ya ce la yaqudu qaumun yadhkuruna Allah ta'ala wasu mutane ba za su taba zama suna ambatan Allah ba illa khaffadhumul malaika face sai malaikun Allah sun kewaye su wa ghashiyatuhumur rahama sai kuma rahamar Allah ta lullube su wa nazalat alaihimus sakina nutsuwa ta zagaye su ta sauka gare su wa zakarahumullahu ta'ala fi man indahu Allah madaukin sarki ta labarin mu a wajen malaikun da ke zauna a wajen shi Allah ya faɗi sunan ki labarin ki alfahari da ki kine na daga cikin asara a ce kin zo kin zauna nutsuwan da ake cewa yana sauka ki ne sauka gare ki ba ana karanta alqur'ani kina surutu ana karanta hadisi kina surutu kina danne dannan waya kina surutu da kawaki duk wannan yana daga cikin alamar rashin natsuwa amma duk wanda natsuwan nan take sauka akan shi
yau zai kiyaye gobe jibi har mutuwan shi. Ina fatan kun fahimci wannan da kyau. Ke sa wannan littafi na al'azkar littafi ne da zai getta ma kowa zaman shi. Idan kowa ya fahimci inda aka sa mu gaba to zai bauta mu Allah ya mutu cikin rufin asiri. Allah ka sa mu dace. Wannan hadisi al-Imam Muslim ya fitar da shi a lamba hadisi na 2700, al-Imam Tirmidhi a lamba hadisi na 3587. Allah madaukakin sarki ya sa mu dace. Kenan wajibi kenan kowane lokaci idan aka ce Alhamis da Juma'a ki fara littafin to ya zan takaita al'amara in zo da wuri ka a riga na kar in yi latti abin da ya kamace ki kenan. Saboda wannan alherin da masu irin wannan zaman suke samu kudi ba zai samu maki shi ba. Kuma wani aiki da zaki na karfi ko da kauko surfo ko nukau ko sharo ko wankau ko koma menene zai samu maki wannan. Kuna abu ne wanda sai kin ya fada da shedanin mutum da aljan sannan zaki ya samu shi. Sai kin iya kyautata zuciyarki kin nisanci duk abin da zai iya lalata imaninki sannan zaki iya wannan aikin. Duk abin da zaki yi saboda Allah ki bar ma Allah fagen shi kuma duk abin da yake so Allah zai maki. Allah ka sa mu dace. Faslun malici ga wani fasli azzikir ya kunu bil qalb. Zikiri malam zai bayyana mana karkasuwan shi. Akwai zikirin da ake yin shi da zuciya. Waya kunu bil lisan akwai zikirin da ake yin shi da baki. Mun gano wannan ne ko? Wal afdalu minhuma kana bil qalb. Zikiri mafi falala shine wanda ake yin shi a zuciya. Wal lisanu jami'an hada da harshe kina cewa subhanallah zuciyanki na hasa so miki tsarkin Allah a lokaci ɗaya kuma wannan subhanallahin da kika fada kin fadi ne saboda Allah da neman yardan shi to wannan zikirin ba wanda ya kai shi afdalul zikir kenan ma yakunu bil qalbi wal lisani ma'an fa in iktasara ala ahadihima in ko mutun zai takaita ga ɗaya daga ciki ne sai ce fal qalbu afdalu mutun yi zikiri da zuciya wannan shi yafi. Malai ce summa la yanbagi an yatruka dhikru bil lisan. Malai ce kuma ba a son mutun ya daina ambaton Allah da harshe ma al qalbi tare da zuciyan shi khawfan min an yazunna bihi riya wa dan mutun na tsoron kar a ce yana yin riya. Abin da aka hana shine an hana mutun ya zo yana daga murya yayin zikirin shi. Gano wannan da ke ku kina subhanallah walhamdulillah wala tashar bi salatika wala tukhafid biha. Mun gano wannan da kyau ko? Kake bayyana kuma kake boye ki daidai ke ki ji da kanki shikenan. Ina fata mun gano wannan da kyau. Bal yadhkuru bihi ma jami'an so ake ki hada baki da harshe wajen zikiri yaqsudu bihi wajha Allah ta'ala amma kuma ki nufi kina yi ne saboda Allah kawai. Wa qad qaddamna alal Fudail ibn Iyad rahimahullah mun gabatar da bayani daga Fudail dan Iyad Allah ya ji kanshi yace tarkul amal li ajlin nasir riya mutun ya ki yin aiki wai dan mutane to wannan mutun yi riya. Walau fatahal insanu alaihi babu mulahazati an-nas in mutun ya bude ma kanshi kofar wai mutane su gane yake ko yana son mutane su gani. Kun gano wannan ne ko? Abubuwa ya bude ma kanshi kofar shi so yake burge mutane. Walihi tazari min tatarriki zununihim albatila ko kuma yana tsoron yin abin da ya dace wai dan kar mutane su mai mummunan zato. Lan sadda alaihi aktsara abwab alkhair yace mafi yawancin kofofin alheri za su dode mai kuwa. Wallahi in kina tunanin mutane wajen yin aiki wallahi ayyukan alheri da dama sai sun dode miki ba za ki amfana ba kwata kwata wai saboda mutane ina ruwanki da su. Lakum dinukum waliya ji kowa ya ta kan shi kina tsoron wai zagi da suka na mutane ke kin kaɗe. Wa dayya ala nafsi shay'an adiman kaseeran min muhimmati ad-din malai ce kuma zai tozartar da abubuwa masu yawa masu muhimmanci cikin ababen da ke da muhimmanci a addini. Walaysa hadha tariqul arifina wannan ko ba hanyar waɗanda suka san Allah bane. Duk mutumin da ya san Allah ko wani bai hana shi yin aiki amma in bai san Allah ba to shine zai ce faruwar wani abu to bari ya daura akan wannan sai yake bin Allah to wannan bai san Allah ba koda ya fi kowa ilimi to da kike ne Allah shi kyauta mallan yace waruwina fi sahihi al-bukhari fi sahihay al-bukhari wa muslim radiyallahu anhuma mallan yace murwayto a cikin sahih al-bukhari da muslim Allah ya kara masa yadda an Aisha radiyallahu anha qalat daga Aisha Allah ya kara mata yadda tace nazara hadhil aya wannan aya ta sauka da Allah ya ce wala tajhar bi salatika wala tukhafid biha kakka bayyana sallanka karara ko ka koyi ita ce aya ta 110 cikin suratul isra'i fi du'a yace dangane da addu'a ne kuna fahimtar wannan da kyau ko suka ce dangane da sallah ne sallolinka duka kakka yi su a bayyane duka karka yi su a boye wabtage bayyana zalika sabila wasu ayi a bayyane wasu ayi a boye ina fatan mun gane wannan da kyau duk wannan zamu zo zamu ji fassara insha Allah a cikin karatukan da muke Allah ya sa mu dace wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya tada shi a lamba na 4723 Muslim a lamba na 447 Muwatta a juz'in farko shafi na 218 Allah ya sa mu dace faslun mallan yace ga wani fasli ilam anna fadilati dhikri ghayru munhasara falalan dhikri ambatan Allah yin aiki saboda Allah al'amari ne wanda ba zai kididdigu ba fit tasbihi in aka zo aka ce za a yi bayanin darajoji da falololi da alherin tasbihi wannan ba zai kirgo ba wat halil darajoji da falalan hailala wannan ba zai kididdigu ba wat hamid godiya ga Allah cewa alhamdulillah daraja da falalan wannan ba zai kididdigu ba wat takbir ko kabbara saboda Allah wani hawi ha da nau'o'ikan zikirori da ake ma Allah wanda suka inganta daga annabi to wannan ba za su lissafu ba bal kullu amilin lillahi ta'ala bi ta'atin fa huwa zakiru lillahi ta'ala bal ku ji wani alheri duk wani aikin da zaki na biyayya ga Allah to wannan ana sa shi daga cikin kina ambatan Allah ne yanzu kina sitti shawwal ke mai ambatan Allah ne zikiri kike in kika zo kai nafila ambatan Allah ne wannan zaman da muke ambatan Allah ne karatun alqur'ani afdal azkar kun gano wannan da kike ko to wannan ambatan Allah ne kaza qala hu sa'id ibn jubair radiyallahu anhu wa ghayruhu min al-ulama haka sai dan jubair da wanda daga cikin malamai Allah madaukin sarki ya ji kansu suka ambata wa qala ta rahimahullah mala ta'u Allah madaukin sarki ya ji kanshi yace majalisul zikri hiya majalisul halal wal haram majalisin zikri na gaskiya shine majalisin da ake karantar da mutane yin kaza daidai ne yin kaza ba daidai bane ga halal ga haram ga da'a ga sabo ga shirka ga bid'a ba shine irin wannan makarantar namu ba shine majalisul zikr fa kaifa tashtari wa tabi ana karantar da mutum ya zai ciniki ya zai siye da saidawa wa tusalli wa tasum ya zai yi salla ya zai yi azumi wa tankihu ya zaka yi aure wa tatallik ya zaka yi saki wa tahujj ya zaka yi aikin haji wa ashbahu zalika da makamantan wannan ana karantar da mutum ilimi mallan afa'u yace wannan shine majalisul zikr shine majalisul zikiri ba inda za ke waye ai ta ihu ana hayaniya ba wannan ba san ko menene ba tunda zamanin annabi babu shi kuna fahimtar wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu faslun mallan yace ga fulu fasli qala Allah ta'ala Allah madaukin sarki yace innal muslimina wal muslimati Allah madaukin sarki a cikin suratul ahzab aya ta 35 ya lissafo wasu mutanen arziki har inda yake wa zakirina Allah kathira wa zakirat da masu ambatan Allah da yawa maza da masu ambatan Allah da yawa mata sai ce adallahu lahum magfiratan wa ajran azima Allah madaukin sarki ya masa tana dan gafara da lada babba kina duk mutumin da yake ambatan Allah tsakanin shi da Allah kwantar da hankalin shi Allah ya mai tanadin gafara na zunuban shi da hamshakin lada da zai shigar da shi aljanna Allah madaukin sarki ka sa muna cikin su zamu saurara anan sai Allah madaukin sarki ya kai mu karatu na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum